Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya, an kuma shiga sabo shekara lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Masu zanga-zanga sun killace tituna a yankin gabashin Khartoum da ke Buri da kuma kusa da birnin Khartoum ta arewa, inda suka yi amfani da duwatsu da rasan bishiyoyi da tayoyi, in ji wani ɗan jarida na kamfanin dillancin labarai na AFP. Sudan ta faɗa cikin rudani tun bayan da shugaban mulkin sojan ƙasar General Abdel Fattah Burhan ya kaddamar da juyin mulki a ranar 25 ga watan Oktoba tare da tsare Prime Minister Abdalla Hamdok. Amma yadda Hamdok kan aiki ranar 21 ga watan Nuwamba, amma ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar gama gari. Yayin da masu zanga-zangar suka ki amincewa da alkawuran da Burhan ya yi na neman jagoranta kasar zuwa ga cikakken tafarkin demokaradiyya. Shugaban kasar Amurka Joe Biden zai tattauna da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, kamar yadda wani jami'in fadar White House ya bayyana jiya Juma'a, kwana guda bayan da Biden ya tattauna da shugaban Russia Vladimir Putin kan rage tashashen hankula akan iyakar Ukraine da Russia. Biden ya shaida mana ma labarai a yammacin jiya Juma'a cewa ya sake jaddada wa Putin cewa matakin da Russia za ta dauka kan Ukraine zai janyo sanya takunkumi masu yawa da kuma ƙara yawan dakarun Amurka a Turai, inda ake zaman ɗarɗar a lokacin da Rasha ke ci gaba da jirge ƙarin sojoji a kan iyaka. Shugabannin Amurka da Rasha sun yi musayar kashedi game da Ukraine a cikin wani tattaunawa ta waya ta mintuna 50 da suka yi a ranar Alhamis don magance ayyukan sojan Rasha. Biden ya ce Putin ya amince da gudanar da wasu manyan taruka guda uku a wata mai zuwa da manyan jami'an ƙasashen don taimakawa wajen samar da wani kuduri, kuma ya ce yana tsammanin cimma nasara a tattaunawar. Duk da haka ya ƙara da cewa na bayyana ƙarar cewa hakan kawai zai faru ne idan Rasha ta rage tashin hankalin. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duniya ta shiga cikin sabuwar shekarar 2022 yau Asabar, bayan wata shekara mai cike da rudani da barkewar annoba wacce ke cike da sabbin takunkumi, hauhau masu kamuwa da cutar tare kuma da fatan samun sauyi a gaba. Watanni 12 da suka gabata an samu sabon shugaban Amurka, an kuma gudanar da wasannin Olympic na farko ba tare da 'yan kallo ba. Fatan kuma tafarkin demokradiyya kasashe irin su Afghanistan zuwa Myanmar da Hong Kong da gwamnatocin kama karya suka murƙushe su babu labari. Amma yanzu annobar coronavirus ta shiga shekara ta uku wacce ta sake mamaye rayuwa ga yawancin bil'adama. Fiye da mutane miliyan 5.4 ne suka mutu tun lokacin da aka fara samun rahoton ɓullar cutar coronavirus a tsakiyar China a watan Disamba shekarar 2019. Daga ƙarshe sabuwar shekara na kawo sabon magajin gari a birnin New York da sabbin dokoki a yawancin jihohin Amurka 50. An zabi Eric Adams ɗan jam'iyyar Democrat a watan Nuwamba a matsayin shugaban birni mafi girma a Amurka. Ya gaji Bill de Blasio wanda ya yi wa'adi bi a matsayin magajin gari tun daga shekarar 2014. An ɗage wani bikin rantsar da shi da aka shirya yi yau Asabar saboda ƙaruwar yaduwar nau'in Omicron na cutar coronavirus. A ɗaya ɓangaren na ƙasar kuma, birnin Seattle na samun sabon magajin gari shi ma.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu taurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Wani nishani da sauran bashi ke sadana sani
Barkanmu da asuba da fatar an ga shekara ta 2022 lafiya na goma barka da sabon shekara
barka ka dai alheri Allah ya kawo mu shekara ta karo mu
ba mu gana tun bara na goma ba ban ganka ba ban mu gaisa ba tun bara
haka ne fa ba ku ji kuma muri duda ba sai wannan
ban ji dure
shekara ɗaya kenan
an shekara lafiya
lafiya
alhamdulillah
godiya muke wa Allah da ya nuna mana wannan karshen wancan shekara lafiya da kuma farkon wannan shekara lamun lafiya
to Allah ya sa wannan shekara ta 2022 ta zama shekara mai alheri Allah ya
amin
kyautata rayuwarmu ya kyautata ayyukanmu inganta rayuwar talakawa Allah ya falala mana Allah ya yaye mana dukkan
bala'o'i da amin summa amin
2021
amin ya kawo zaman lafiya a kasashenmu da ake samun rikici iri
kamar ka ko sani kaga a cikin gaishe-gaishen da muka nada da sabon shekara domin wannan shiri na musamman a yau galibin wanda suka yi gaishe-gaishen nan addu'a suke nan
gaskiya ne ai abin damuwa ne da ya damu kowa ma
haka yake
to Allah kare kawo muna kwanciyar hankali
kuma a cikin sabon shekara sai kuka shekara da babban bako na goma
eh haka ai malam kasar gada ta yi gagarumi kuma babban bako wato sarkin Kano na cikin 14 Malam Muhammad Sanusi Lamido Sanusi ya isa ina jin tun ranar talata ya shiga kasar Ghana nan amma yanzu a hali yanzu yana kumasi kuma shine babban halifan ɗarikan Tijjaniya a Najeriya
da taron Tijjaniya ne ya kai shi gara ne ko kuwa
a taro ne na addu'a na ƙasa baki daya da kuma ainihin Afirka baki daya za a yi addu'a wanda aka saba yi shekara da zaman neman zaman lafiya
to Allah ba mu zaman lafiya Allah kuma
amin
amin mun kashe ƴan uwa yaran su suna kuka in ya yaran yin suka girma kan wahala ba tarbiya
kamar yadda muka faɗa a wannan bakon ma mun ba masu sauraron mu damar sada zumunci waka aka ce a bakin ne ita ta fi dadi ga masu sauraron mu daga shigashin sabon shekara
sunana Faruku Kasarawa mai katako da farko ina gaida Aliyu Mustafa Sakwato da Mutala Faruku Sanyin na duk daga murya Amerika ina gaida Mujtaba Ibrahim Koharini sannan ina gaida Saratu Abubakar Ungwal Lalli gaskiya ina musu fatan alheri da fatan kasancewa lafiya a cikin wannan sabon shekara alherin da yake ciki Allah shi tabbatar mana da shi
sunana Saratu Abubakar Ungwal Lalli ina farin ciki da murna na wannan sabuwar shekara fatar Ubangiji Allah ya gwada muna ƙarshen ta lafiya da haka zan yi amfani da wannan dama in gaida ƴan uwa masoya da abokan arziki da farko ina gaida babana Alhaji Abdul Qadir Jilani dan buga unguwar Lalle ina gaida kuma Ubangidana Alhaji Bello na Umaru kofar kwari haka kuma ina gaida Alhaji Zubairu dan bawa dake garin unguwar Lalle da haka kuma zan ƙara gaida Ubangidana Allah Haji Musa Dogo Kwanni da fatar Ubangiji Allah ya sa mu umfana da wannan shekara mai albarka da muka shigo cikin ta ya ƙara mana lafiya da kuma zama lafiya.
Assalamu alaikum. Sunana Umar Babuga Tsamiya. Da farko dai ina gaida ma'aikatan gidan Radio America. Ina gaida Aliyu Mustafa Sakwato da Murtala Faru Sayinna da dan uwana Nasiru Adamu Elhekaya. Ko in gaisa ma da hillanci imi famna Nasiru Adamu Elhekaya Bandirawa an ina gaida uban kasar Gamji ta Bakura local government Ibrahim Bello Sardaunan Gamji da fatar mun shiga sabon shekara lahiya. Allah ya zauna da kasar mu lahiya. Jihar mu da Najeriya baki daya.
Sunana Muhammad Najimu Yahaya Shalo Kofa Alijo din mai fijin yana ban tausayi. Ina gaida Hajiya Eno mai masa. Ina gaida Alhaji Abba mai burodi. Ina gaida Honorable Bello Lesku Kabi Rev. Kai hadda gwamnatin jihar Sokoto da sauran jama'ar jihar Sokoto ina gaishe su. Kuma ina gaida Bello Bamar ina gaida Aurila Marawa. Sannan Allah ya ƙara taimaka mana game da sha'anin Najeriya a samu zama lahiya baki daya. Fatata ta sabon shekara ina son fadace-fadacen gada ake da sanar su Allah ya sa a bari. Sannan kuma ya ba mu shekara mai albarka.
Sunana Sula Auta ruwan sanyi Malam Hashi Katsina State. Ina mai iyali da ƴan uwa da abokan arziki barka da sabuwar shekara. Ne ba ƴan Najeriya baki daya barka da sabuwar shekara. Ina roko Allah ya sa cikin wannan shekaran a ga bayan wahalar ta'addanci da satar jama'a, Allah ya ba gwamnati da jami'an tsaro nasara. Allah ya kawo mana zaman lafiya da fahimtar juna. Allah ya taimaka kuma cikin shirye-shirye domin zabe ya fara gabatowa. Allah ya zaba mana mafi alheri.
Sunana Aisha Imran Bello. Ina gaishe da mahaifiyata da mahaifina Hajara Imran Bello da shi Imran Bello. Ina gaishe da ƴan uwana gaba ɗayan su da shi Peace Ambassador da yake goya mun baya a koda yaushe a gurin karfafa mun gwiwa akan in yi abu ni macece da kuma sauran al'umman musulmai gaba ɗaya da kristiya gaba ɗaya. Sabon shekara ina fatan Allah ya sa a yi shi a cikin koshin lafiya da kuma zaman lafiya. Allah ya ba mu zaman lafiya gaba ɗaya a cikin kasar mu Najeriya da kuma Plateau State da kuma Angon Doki ma gaba ɗaya da kuma layin kan tudu. Duka Allah ya ba mu zaman lafiya.
Ni ce mai suna Hajara Matais. Ina zamanin Rahulkanin Angon Doki. Da farko ina gaishe da shi sarkin unguwana Mr. Steven da kuma shi mai anguwa Peter Nyamton. Da duk lokacin da abu tai faru anguwa na kan ba shi report ya bani goyon baya in fita. Ina mashi godiya sosai da kuma fatan alheri duka rolkanin gaba daya da Christian da Muslim. Ubangiji Allah ya shige mana gaba ya ba mu zaman lafiya. Duk wata masifa bala'i da zai afko Ubangiji Allah ya doke mana shi. Sabon shekara komai ya canzo mana. Abunda ta riga ta wuce mu shiga da sabon hali.
Sunana Saliu Yahaya. Ina gaida ɗan uwana musulmai da kristan da muke zama tare da su da family na familin marigayi Alhaji Yayari da ƴan uwana da suke Katagun Bauchi State kenan Azare su ma ina mika gaisuwa na da su da sarkin Katagun din shi ma ina addu'a Allah ƙara ba shi lafiya. Sai community mu nan da muke ciki ina fata Allah ƙara ba mu haɗin kai da zama tare tsakanin mu da ƴan uwanmu. Kuma ina fatan Allah ya sa mu gama wannan shekarar lafiya. Wannan bikin Christmas din da za a yi Allah ya sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya. Wannan ƙasa ta mu kuma da take cikin wani yanayi Allah ya fitar da mu a cikin wannan yanayi. Shekaran da zamu shiga kuma Allah ya sa ya fi wannan shekaran saukin rayuwa ba wai fi shi tsanani ba. Fatan da nake yi kenan.
Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Honorable Ibrahim Abdullahi Siro Kusau, Commissioner Ma'aikatar Kula da Gandun Daji da Bunƙasa Albarkatun Dabbobi a Jihar Zamfara. Ina miƙa gaisuwana ta ƙarshen shekara zaga mai daraja gwamnan Jihar Zamfara Dr. Honorable Bello Muhammad Matawalle Bardin Ƙasar Hausa da kuma Sanata ɗinmu Sanata Hassan Muhammad Siya Kusau da matana Zainab Ibrahim Abdullahi Kusau, Umar Khair Ibrahim Abdullahi Kusau da Farida Ibrahim Abdullahi Kusau da dukkan ƴaƴana da kuma jama'ar Jihar Zamfara baki daya. Ubangiji Allah ya kawo mana sauƙin wannan institution da yake da mu Jihar Zamfara da Najeriya baki daya. Nagode.
Assalamu alaikum. Sunana Engineer Adamu Ibrahim Utono. Ina gaida Abubakar Tukuran Wara. Ina gaida Umar Ruwaya. Ina gaida Alhaji Bello MB Motors. Ina gaida Bolaji MB Motors. Da fatan za mu shiga sabon shekara lafiya alhamdulillah. Da iyali na duka ina gaishe su kowa da kowa. Da fatan za mu shiga sabon shekara na miladiya lafiya. Thank you.
sunana Hajiyar Abisroni Amada. Na farko dai ina gaida dukkan abokan aiki maza da mata. Ina gaida tsoho Mama Indu dake Zandar. Ina gaida tsoho Maria Agadas. Ina gaida baba na Tanimin Zakari a nan Madawa. Ina gaida tsoho Musa dan Tagar shi ma baba na ne a nan Madawa. Ina gaida director namu Hamza Nomo da abokan aiki. Ina gaida mai gadi Hamma. To abin da yake ba ni dariya cikin shirin abar ya huce. Wata rana da aka yi shi na sha dariya kwarai da gaske. Akwai wani mahaukaci. Ina zaune sai ga ƴan nefa sun zo za su yanke wuta. Ko da gan su za su yanke wuta wai dan ya dauki hankalin su. Ka su yanke wuta sai shiri-shiri ya zuba da gudu. Yake gudu ko da jama'a su gane su ka ruha mai baya. Aka ringa gudu sai da kai inda zai tsaya. Sai suka ce mishi kai lahiya. Sai ta wa'anta mutanen nake son dauki hankalin su dan ka su yanke wuta cewa da ƴan nefa kenan. To gaskiya wannan abin na sha dariya ke da yanda baka zato. To kuma muna roƙon Allah mahaliccin Allah madaukakin sarki ya kawo mu kwanciyar hankali a cikin garuruwan mu a cikin ƙasar mu gabaki daya da kasashen makwabta. Allah ya kawo mu kwanciyar hankali. Nagode sai anjima.
Ni ne dan wanku Evans. Ina zuwa church daga Gospel Center Assemblies of God a cikin kasan Ghana. Ina mika gaisuwa zuwa ga kowa na fadin duniya. Bayan haka ina yiwa yan uwan murnan Happy New Year. Allah ya ba mu lafiya kan VOA. Amma ina sauraron ku kan Alpha Radio 104.9 FM Kumasi a cikin kasan Ghana. Nagode.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Mai magana Shehu Abdullahi Jangebe Turakin Jangebe. VOA Hausa ina mai amfani da wannan dama tare da taya murnar shigowar wannan shekarar miladiya ta shekara ta 2022 ga dimbin masu sauraron sashen Hausa na VOA musamman ma abuta sauraron shirin a bari ya huce. Ina mai mika gaisuwa ta ga shugaban sashen Hausa na VOA Alhaji Aliyu Mustafa Sakkwato da ke kuma Madugu ko in ce madugar shirin a bari ya huce fili mai farin jini mai maganin hawan jini wato uwar gida Grace Alheri Audu da baba Yakubu Makeri da Safiru Hashim Gumel da Mustafa Faruk Sanyinna da Muhammad Hafiz Baballe da Amina Buhari Auna da Nasiru El-Shikaya da Daula Salim da jagororin filin a bari ya huce ɗibar fari wato Halima Jamrau da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran ma'aikatan sashen Hausa na VOA waɗanda ake jin muryarsu da waɗanda ma ba a ji. Haka ina mai mika gaisuwata ta musamman ga mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku da shugaban majalisar sarakunan jihar Zamfara mai martaba sarkin Anka Alhaji At-Tahiru Ahmad da mai martaba sarkin Mafara Dr. Bello Muhammad Barmo da sauran sarakunan jihar Zamfara baki daya da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da mai martaba sarkin Daura da mai martaba wato mai gidana DIG retired Alhaji Mahi Bashir Wali Walin Kano da controller general na hukumar shige da fice mai retire Muhammad Baban Dede da controller general da ke rike da wannan hukuma ta shige da fice a halin yanzu wato Alhaji Isa Idris Jere da mukarraban sa duka da babban accountant general na Nigeria kuma matawallan sarkin Hausawan Turai Alhaji Idris Ahmad da turakin Somaila Honorable Abdulrahman Kawu Somaila da Honorable Nasiru Garba Dance da uban kasar Jangebe Alhaji Yakubu Muhammad Musa Jangebe da Kantoma Abubakar Natama Jangebe da Alhaji Musa Mai Nasara Jangebe Ciroman Jangebe da sauran ƴan uwa masoya da abokan arziki a duk inda suke. Da fatar Allah ƙara dawamar mana da zaman lafiya a jihar Zamfara da Najeriya da duniya baki daya cikin wannan shekarar miladiya ta 2022 da ma har abada. Nagode sashen Hausa na VOA naku controller shige da fice mai ritaya Alhaji Shehu Abdullahi Jangebe Turakin Jangebe.
Zuciyar masoya yau akan so take hasashe.
kajima abota healing abari ya huce
healing abari ya huce fa gaskiya
wani ya fata labarin da ya fito ya ci kamar yadda muka bada dama a wancan lokaci to ni ma barin bada guda ɗaya
eh to ai shine dama an ce ba a rasa nono a ruga
labarin mun bada shi a lokutan baya to da yake muna tuni ne maganin mantuwa zan a gurguje zan sake bada wannan labari labari ne na wata mace idan ka tuna da muka baya da ta shiga motar safa za ta yi tahiya sai kuma ta dace ta shiga gidan gaba tana tafiya gidan gaba sai baba sai direban mota ya kalli mata ya kalli jariri ya kalli mata ya kalli jariri ta sai ba baba mota ce kai hajiya wallahi tunda nake ban taba ganin mummuna yaro irin wannan ba
da ya ce huska
haushi ya kama ta ta rasa ta tace da Allah direba tsaya da ya tsaya sai tace ita za ta koma gidan baya shikenan ta koma gidan baya da ta koma gidan baya ashe wanda take zaune tare kusa da shi ya je da suka yi da direba sai yace wai menene direba dan yayi yace mata ne ya bata mata rai tace kaji yadda akai sai yace ka kika kyale shi baki kaura mishi mari ba yace wallahi dai da na kaura mishi mari sai yace
wannan dan ai ne ba dan a bari ba
ko birin nan da ga niki kije ki kaura mu kuma wannan dan birin nan ki kaura mu wani kuma ta
wato ai gwara direban ba ji wannan ya bi direban lalata
dan yaran biri ne shi
ai wannan shi direban ya dan sa alkunya ma ai wannan biri fa gaba ɗaya kira jinjirin
direban nan da shi da ya fasi sannan waya fito ta fatan wai
wallahi fasinjan da ban yi da kirki
shi ta je ta kwamsa mishi mari ya za ka da wannan fasinjan baba in kai ne ya za ka yi da shi wancan mari ne
ai shi ne wanda ya fara cancantar mari ba ai kafin a kai ga direba
so baba a cikin wannan shekarar ma Juli ba ta ba so mai dogon labari sabili da haka na ga lokaci ya kwace ba da sai kuma mako bai zuwa idan Allah ya nuna mana shi to Allah ya sa muna cikin masu rai yanzu a madadin
amin baba ya koma kiri
alheri ke muku fata alheri a wannan shekara ta 2022 Allah ya falala mana Allah ya amsa dukkan addu'o'in mu Allah ya biya bukatotin mu a cikin wannan shekara
amin
so ya kanni nuni mai rabo shi yake dishewa wani ya yi rudi zuciya so ya sa shi kewa ni koyo gani sai sarori nake da ta so ya zamna ya warwarewa suna dare so a kanyi tirko dan ya zam kanyi tumbikewa ni na saba saba gashi yo kai warwarewa babu tausaya queen jinawa baba ta padawa rai abin san sa kai tarewa sai
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawu lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.